الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
كان وتا يو بير غوتا رجب هجرة دبو دريه دا أربعين دا أشرن دا ترى غوتا بيو شكاة دبو بيو دا أشرن تميلادية أربعين دا ترى منا تكين واتو بابين sifati izalatul najasa ko munyi Allah munyi abu na farko shine annab ko dama abubuwa guda uku ne annabhu da almasah da kuma ishtiratul adad fil ghasli wal mas'i to yanzu zamu dauka zamu tashi mun gama da mas'alar annabhu yanzu zamu shiga almasahu na'am
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
صلى الله عليه
وسلم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله
نعم
وأما المسح
أما شافي نجاسة
فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة
وأن سمع لميسن حالتا واتو أمباني دوان النوئي نقصد نجاسة أقوان محليني دنجاسة تكسنشي idan zahaba ainuha idan ainin najasar ta tafi idan ka goge najasar ya zama to ainin ta ya tafi a ko ina ne take to wannan wajen to wannan najasar ka kau wajen ya zama mai sarki wannan alama sabi abi hanifa bisa masabar imam abu hanifa
wa kadhalika alfarq
haka nan ma alfarq wato shine kankarewa da farci
ala qiyas man yara anna kullama azala alaina faqad tahhar
a bisa kiyasin wanda yake ganin kan cewa duk wanda ya gusar da wato ainin najasa to faqad tahhar to wannan ya tsarkake ya tsarkake najasa
wa qawlun lam yujizuhu
wadansu malamai kuma basu halatta amfani da wannan nau'i na gusar da najasa ba
illa bil muttafaq alayhi
sai dai a cikin abin da yake an yi ittifaqi akan sa
wa huwa
to ga al muttafaq alayhi dinna
na'am
wa huwa
المخرج
المخرج وجن درجه تاتيكي فتا وجن بوالي كو وجن باين غيدا
وفي ذيل المراه
ده كما ذيل المراه زنن مچي وند يكي جن قسا
اذا
يبي كان نجسا وفي الخب ده كما تاكلمي اذا يتاك نجسا خبفي
وذلك من العشب اليابس
wannan kuma a cikin najasa wanda take daga wato al'ushub wato itatuwa tarka wato wanda yake ke kasashe busashe ba najasa wanda take danya ba
la min al adha ghayr al yabis
ba daga wato najasa wanda take ba busassa ba
wa huwa madhhab malik
wannan shine madhhabar malik ya tsaya a mahallin nas na'am
wa haula
wadannan malamai
lam ya'ad al masha
basu ketare basu ketare da yin shafa ba
ila ghayr al mawadi' allati ja'at
ya zuwa ga wani wuraren da suka zo a cikin shari'a iyakar wuraren da suka zo a cikin shari'a wurare uku dinnan anan za a tsaya
wa amal fariqul akhar
su ko daya bangaren
fa innahum aduhu
to su fa innahum addawhu su sun ketarar da shi baka yadda da addawhu dinnan ba ko kuma baka yadda da addawhu dinnan ba yawa wata'addi mujawazatu shay ila ghairihi yuqalu addahu ta'diyatan fata'adda ay tajawaza saboda ka adda yudu yu'addu yu'addu da dadda ruba'i ne yu'adduhu lam yu'adduhu fa haula'i lam
لم
يعدوا المسح وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه الأشب إيه شيني تياوة الكلى والأشب والأشب الكثير فأنبتت الكلى والأشب الكثير نعم
والسبب في اختلافهم في ذلك
تو دليل سابقا ننسو أتكون ونن
هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم
shin abin da yazo a cikin wannan a cikin shari'a ruksa ne ko hukunci ne tatisi ne na hukunci
kuma kana ruksa
wanda yace wannan ruksa ne
lam yu'iddaha ila ghayriha
to lam yu'iddaha ila ghayriha
a'ani
ina nufi lam yaqis alaiha bi qiyasi akanta ba
waman qala huwa hukmun min ahkam izalati najasa
wanda kuma yace wannan hukunci ne daga cikin hukunce hukuncen kawar da najasa kamar hukuncin wankewar najasa addahu sai yake tare da ita ya zuwa ga wani nata shine maslakin al-hanafiya
wa amma ikhtilafu
a to wannan masalar me ra'ayin ku akai ne masala ce wannan asal babba
ba
a kiyasi akan rufsa ai shi yasa suka ce ba su ƙetare shi ba da wannan
wannan na ta ma kiyasi
sai ma sai to hanafiya suna yi Sheikh al-Islam ma yakan yi da kaimiya amma kasancewar rukhsa ne yani ya nuna kan cewar inda aka ce ba asali bane akan kansa to ya nuna kan cewar ba za ka iya bude kofar kiyasi akai ba to in kace asalin hukunci ne na farko dai kaga dai abin da yake karfafa mazhabar maliki al-hanafiya shine a batun kankarewar mani hadisin Aisha wanda hanafiya sun yi riko da wannan kaga wannan izala ne bil mashi ba kawai kuma amma malikiya lam yaqulu bihi bayan kuma abu ne wanda ya kamata a ce yana daga cikin al-muttafaq alayh to sai dai watakila su kuma sun harari kan cewar ai ya zo da wankewa to wanda ma kamar yadda muka gabata sun yi sabani akan saboda ikhtilaful asar to idan kuma muka duba cewar wajen jinin haila Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar al-izala da hannu ko kuma duk da aka yi fadi ruwa to idan da kawai izala din da kankarewa tahutuhu thumma taqrusuhu thumma tamdahu to kaga inda a ce al-izala izala kankarewar ta wadatar ta wannan ba za a kawo kan cewar a wanke din ba saboda haka gaskiya na'am
domin
ayyukan
nan yau kuma akai shi wace irin mani ne
wasu ba shi ba shuma kuma gaskiya ne kuma ma na wannan ma gaskiya mukhtalaf fihi ne saboda wanda suke ganin kan cewa ma aslan shi mani din ma tahir ne wannan alfark din kawai min babil nadafa ne da kuma izalatu ma yustaqdar abinda ake kyamarsa to gaskiya wannan dai wato ta daga cikin masail muhimmai kwarai da gaske wannan dai mazhabar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ya tafi tare da Hanafiya amma ranan ina dan karanta bayanin malamin mu Sheikh Muhammad a cikin sharhin sa na Zadul Mustaqni akan wannan masalar na ga dan kawo tabbanci ya tare da mazhabin jumhur baya tare da Hanafiya akan wannan masalar Allah kuwa wanda ya samu dama ya dan koma ya a cikin sharhin Zad sharhin Sheikh Muhammad Mukhtar al-Shinqiti sharhin Zad al-Mustaqni yana cikin shamila na kusanin shi akan wannan mas'alar ku dan karo mana wannan ta daga cikin masail muhimma usul ne na wannan babu a wannan zamanin gaskiya ruko da mazhabar Hanafiya din akwai sauki musamman ganin yanzu yanda hanyoyin abubuwan da ake yi na abin nan tsaftace jiki da tsaftace tufafi da tsaftace hannu da irin su disinfectants nan da irin su alcohol nan da irin gasunan dai iri-iri idan yanzu kamar alal misali mutum an ɗebi jininsa aka sa wannan swab din aka goge bai je ya wanke ba in yi sallah haka musamman in wajen mai yawa ne ba wanda yake an yasiru dam wanda an yi afuwa a kansa ba waje ne mai yawa wato za a ce yayi sallah da da najasatul khabath a jikin sa ba shi bai cika sharadin taharatul khabath ba tunda bai wanke ba musamman ya zama to ba rashin lafiya bane in rashin lafiya ne za a ce hukuncin sa daban za a yi masa afwa amma kamar wanda aka je a yi misali donation na diban jini to ko da yake shi ma na donation ga dan wajen da ake dan kankani ne ma afwa yasir yasir to ai shine dalil dalil kowane abu to hanafiya kenan kake hanafiya kenan kake abu muna neman dalil wannan da Allah abin nan kabiru ka duba wannan matsalar a cikin nan tamun najasat in yaso daga baya ka kawo mana wannan matsalar ya danye har ya kawo maganganun shaukani ranan mun dan karanta ai mun ga maganganun shi ma dai ya karkata zuwa ga matsabar hanafiya ne shaukani shi ma ya karkata ga wannan matsabar amma na gaskiya ta daga cikin masail muhimma da ya kamata duba ta kuma ina jin abin nan majma' al-fiqh al-islami a'ano su a ce su akan ruwa ne akan ruwa wanda aka yi treating din sa sakin a yes akan tsane su so ka duba dai da Allah matsalar sai wannan dai matsalar ta buƙatar mu sake dawo mata dauki matsayi akai mu karasa aron mu na'am
wa amma ikhtilafuhum fil adad
amma sabanin su da suka yi a cikin wato adadi na sonowa mutun zai wanke kafin najasa ta fita
wa inna qawman ishtaratu al ibqa'a faqat
wadansu malamai sun sharɗanta wato tsarkake wajen kawar da najasar a tsarkake ya zamanto kan cewar an kawar da ita kadai wato kawar da najasar kadai a wajen wato wankewa da kuma wajen shafa wato idan dai kawai in koda so ɗaya ne ka wanke in ya zamanto kan cewa ina ganin me bakon ba al-ibqa bane al-inqani amma cikin irin wannan ku ce la'allahu al-inqa al-inqa din ko to sai ku ce to fi nusha al-inqa
amma da inqa a cikin gasli wannan
eh
al-inqa a cikin nan da inqa a cikin gasli
al-ibqa al-ibqa wanzar da najasar fa kenan
al-ibqa a cikin hukumi al-gasli
fakat al-ibqa fi najasa al-inqa lin najasa kaga ne an rama yawa na'am
na'am wa qawlu karatu al-adada fi al-istijmar wa fi al-ghasl
wadansu malamai kuma sun sharɗanta adadi wajen al-istijmar wajen tsarkin hoge wa fil ghasli da kuma wajen wanke najasa
wallazina istaratuhu fil ghasli
wanda suka sharɗanta shi fil ghasli a cikin wankewa
minhum man iktasara ala al mahall
daga cikin su akwai wanda ya takaita akan mahallin da najasar take
allazi warada fihi al adad
akan wato wurin da adadi yazo to sai ai iktisari akan adadi
fil ghasli bi tariqi sam
a wajen wankewa bi tariqi sam idadali da ta fuskar wato asam shine riwaya
wa minhum man addahu ila sa'iril najasa
daga cikin malamai kuma akwai wanda suka ketarar da wannan ya zuwa ga sauran jinsi na najasa
amma man lam yastati al-adad
wanda ku bi sharɗanta adadi ba
la fi ghaslin wala fi mashin
la a cikin wanke wannan najasa wala a cikin shafe ta daga cikin su akwai Malik da Abu Hanifa
wa amma man yastati fil istijmar al-adad
wanda kuma ya sharɗanta adadi a cikin yin istijmari sarkin hoge ina nufin
talafatu ahjarin
wato da wato talafatu ahjar wato duwatsu guda uku
la aqalla min zalik
ba abinda yake kasa da wannan ba
minhum ash-shafi'i wa ahlud
to daga cikin su akwai al-imamu shafi'i da malaman zahiriya
wa amma man istarta al-adada fil ghasli
wanda ku sharɗanta adadi a cikin wankewa
waqtasara bihi ala mahallihi
kuma ya takaita da shi a mahallin sa wanda wankewar da adadin yazo
wa huwa ghasl al-ina'i sab'an
shine shine wankewar ƙwarya sau bakwai yayin da kare ya sanya harshen sa yayin lallage a cikin
ƙwarya wa man qala bi qawlihi
to ash-shafi'i da wanda ya faɗi da maganar sa sune suka tafi akan wannan
wa amma man addahu
wanda kuma ya ƙetare wato wannan mahallin
wa sharada sab'a fi ghasl al-najasat
kuma ya sharɗanta cewar wajen wanke najasa sai an yi wanki sau bakwai.
Fafi aglabi zanni
to a bisa mafirin jayan zatona
to
Ahmad ibn Hanbal minhum yana cikin su, wannan ba haka bane. Imam Ahmad ibn Hanbal ya tsaya akan shi ma al akan sarkin akan ulugul kalb ne kawai, bai kiyasin sauran gaslu sa'ir najasat akan wannan ba. Alas sab'i ko muguni
wa Abu Hanifa
shi kuma Imam Abu Hanifa
ya sharɗi salata fi izalati najasa,
yana sharɗanta wankewa sau uku a cikin kawar da najasa
al-ghayri mahsusati al-ayn,
wadda take ba aininta mahsusi bane,
ani al-hukumiyya,
na yana nufin wato an-najasatul hukumiyya, najasa da ake hukunci akan samuwarta.
Wa sababu ikhtilafihim fi hadha,
to dalilin sabanin su akan wannan matsala shine ishtiratul adad ta'arudun nus al-mufhum
min hadhihi al-ibada,
wato cin karan abinda ake fahimta daga wannan ibada,
li zahirin lafzi,
ga zahirin lafzi,
fil ahadith allati dhukira fiha al-adad,
a cikin hadisi wanda aka ambaci adadi a cikin su.
Wadhalika,
wannan kuwa shine
anna man kana mafhum 'indahu min al-amri bi zalati al-najasa,
wanda abinda ake fahimta daga umarnin kawar da najasa, abinda yake fahimta a wajen shine wato gusar da ainin najasa,
lam yashtarit al-adad aslan,
to shi a wajen sa ba bi shartanta wato al-adad ba ko kada.
وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجماع,
ya sanya adadin da yazo a cikin wannan a wajen istijmar,
fi hadith Salman al-Farisi,
a cikin hadisin Salman al-Farisi wanda yake tabbatacce,
alladhi fihi al-amr alla yustanja bi aqall min thalathati hajat,
wanda yake a cikin sa akwai cewar kada ai sarki da abin da yake kasa da hoge guda uku,
ala sabil al-istijmar,
abisa cewa wannan mustahabbi ne,
hatta yajma' bayna al-mafhum min ash-shar,
domin a hada tsakanin abinda ake fahimta a cikin shari'a,
wal masnu' min hadhihi al-ahadith,
da kuma abinda wato al-masnu' wal masmu', da abinda yazo masmu'an marwi kenan, abinda aka ruwaito na waɗannan hadisai.
Waj'al al-ard al-mushtarak fi ghasl al-ina,
kuma ya sanya adadin da yazo da aka shardanta wajen wankewa ƙwarya daga wato sanyawa harshen kare a ciki, wannan ibada ce ba don wata najasa ba, kamar yadda ya gabata a masabar Malik.
Wa amma man sara ila zawahiri hadhihi al-athar,
wanda kuma ya tafiya zuwa ga zahirin abinda waɗannan hadisai suka nuna,
wastasnaha min al-mafhum,
yace waɗannan a togaje su daga wannan mafhumin da ake samu da kan cewa al-maqsud min an-najasa shine izalatu ainiha, to sai ya takaita wajen adadi,
taqtasara bil adadi ala hadhihi al-mahal,
sai ya takaita da yin da shardanta adadi a wurare a waɗannan bigirai
allati warada al-adad,
wanda wato adadi yazo a cikin su.
Wa amma man rajaha adh-dhahir ala al-mafhum,
wanda kuma ya rinja yadda zahirin abinda ake fahimta na waɗannan hadisai akan abinda ake fahimta na wannan ka'idar, to fa innahu adda zalika ila sa'irin najasat, sai ya ketare da wannan ya zuwa ga sauran najasat.
Wa amma hujjatu abi hanifa,
amma hujjar abu hanifa a cikin wankewa sau uku shine fadin sa alaihi salatu wassalam, idan ɗayan ku ya tashi daga baccin sa to ya wanke hannunsa sau uku, tun kafin ya sanya a cikin ƙwaryar ruwan sa, to kaga wannan najasa ce hukumiya ko, dan ana kaddara cewar akwai najasa da take zuwa, duk da yake kaga idan mutum ya kwanta abis ba sa hannunsa ya cikin najasar ba, amma ana kaddara cewa akwai najasa saboda al-ghalib, dan kamar inda suke cewa galibi su mutane ne waɗanda suke saboda rashin isasshen ruwa ba sa tsarki da ruwa, yawanci tsarkin hoge suke, to kuma idan mutum ya kwanta ba zai wannan ba zai hana ya zaman tokan cewa yayi susar jikinsa ba, kuma gumi zai iya tohowa ya bi ta nan wajen da aka yi tsarkin, da tsarkin hoge ya taba wani waje na jikinsa hannunsa kuma ya kai garin susa, saboda haka abinda yake shine wato al-madhinna, abinda ake zaton samu sai aka bashi hukuncin hakika, saboda haka ihtiyatan lin-najasa lit-tahara kai, sai aka ce mutum kafin ya sanya hannunsa ya wanke, aka shardanta adadi saboda akwai janibin ta'abbud a ciki tunda ba abu ne wanda yake najasar ta zamanto mahsusa ba shi yasa Imam Hanifa yace mata hukumiya to shi yasa nan shi ma yake tare da jumhur wajen wankewa sau uku dan kuma wannan zai wannan yana daya daga cikin asalin malaman da suka ce asali wajen dukkan najasa a wanke ta sau uku kuma shine ma yazo akan al-istijmar kamar inda malaman zahir su ma suka tafi akai cewa istijmar tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki amarana kamar inda yazo hadisin Salman amarana an la nastanjiya bi aqalla min thalathati ahja kaga umarni ne saboda haka suka dauki wannan akan wajibi na'am
babun sajis fi adabil istijmar
babi na shida a cikin ladubban istinja yin tsarki
amma adabul istinja
amma la dubban yin tsarki da kuma shiga makewayi
fa aktsaruha mahmulatun inda alfuqaha'i 'ala an-nadb
to mafiya yawan wadannan adabu a wajen malaman fiqihu ana daukar su akan annadbi istihabbanci
wani ma'lumatu min as-sunna
kuma wa'annan abubuwa ne wanda yake sanannu daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam
kal bu'd fil madhhab
kamar mutun yayi nisa a wajen zuwa a wajen wato tsuguno
idza arada al-haja
yayin da wato yake son ya biyan bukatar sa
mutarkin kalami alaiha
da barin yin zance yayin da yake biyan da yake halin a tsuguno
wan nahyi 'an al-istinjab bil yamin
wannan bu'd din yayi nisa da mutane
ay al-bu'd fi al-madhhab wajen tafiya ba da nisa da mutane amma al-bu'd anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dhahaba al-madhhab ab'ad na'am shine ai ba kamar yanzu ba gaskiya ne na'am halin tafiya amma akwai wata ma'ana wanda yake ta al-madhhab din ta nisa wanda yake shi ma koda a ban daki din ne na da wata ma'ana saboda wani lokaci mutum ya je tsuguno sauti yana ta fitowa akwai rashin kunya a cikin wannan kuma ɗaya daga cikin dalilan da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin fitsari a tsaye kenan saboda wani lokaci idan mutum ya yi fitsari a tsaye idan ya zamanto akwai wani tare da shi wannan ya fi tahakkumi akan fitar rihi daga mutum sabanin idan mutum ya tsuguna to ɗaya daga cikin illolin da suka kawo na fitsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye dan a lokacin nan a cikin Madina ne sabanin al'adar sa wanda yake yana tafiya nesa to wannan ko a cikin Madina ne a tasu babata qaumi sharar wani gida na waɗansu mutane to a nan wajen kaga akwai ma'anar cewa banda kawai sitir sha'ar auda akwai kuma ɗaya daga cikin ma'anonin ibtiadi din ni center dan ya zama tukan cewa akwai sitira ga mutum hatta ga sautin abinda yake yi wanda wannan ma'anar kaga shi ma irin a cikin irin public toilets din nan kaga tana zuwa na'am
wallahi an al-istinja'i bil yamin
tahani kan mutum yayi tsarki da hannun dama
wa Allah ya masa zakarahu bi yaminihi
da kuma kada ya shafa al'aurarsa da hannun sa na dama kada ya taba al'aurarsa da kuma wani waɗannan waɗanda suka zo a cikin hadisai
wa inna maftalahu min zalika fi mas'alatin wahidatin mashhura
to a cikin sun saba ne a cikin wannan adab din a cikin mas'ala guda daya wadda take mashhuriya shine fuskantar al-qibla domin wato al-gha'ib wato bayan gida wal bawl da bawali wastibariha da kuma juya ma qibla baya domin malamai to akan wannan mas'alar suna da thalathatu aqwal qauluka uku bal qauluka tara ne kamar yadda shaukani ya kawo su a cikin nahjul awtar qaulun na farko
innahu la yajuzu an tastaqbil alqiblata lighaibin wala bawl
baya halatta mutun ya fuskanci alqibla ga bayan gida ko bawali aslan bisa ka'ida
wala fi mawdi'in min almawadi'
wala a wani bugire daga cikin bugirai wato ko a ban daki ko a fili ko a ina na'am qauli na biyu
inna zalika yajuzu bi itlaq
wannan ya halatta bi itlaq ba tare da wani kaidi ba
wa qaulun
wannan qaulin kuma
innahu yajuzu bil mabani
ya halatta a cikin wato gini a cikin gine-gine wal mudun da kuma garuruwa
wala yajuzu zalika fi sahara
amma wannan baya halatta a cikin fili a cikin sahara a cikin sahara da kuma a wurare waɗanda suke ba gine-gine ba kuma garuruwa ba na uku kenan akwai wanda kuma suka ce yajuzu al-istiqbal fil mabani wala yajuzu yajuzu al-istiqbal wala yajuzu al-istidbar cewa istiqbal ne ya halatta ba istidbar ba to inda yake matabar Abu Yusuf kaulukan dai guda tara ne shokani ya kawo su a cikin nan al-awtar natina na'am wa sababu fi ikhtilafihim dalilun wannan sabani nasu hadisai ne guda biyu wadanda suka ci karo da juna kuma ko kuma dukkanin su su biyun tabbatattu ne hadisin na farkon su hadisin Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid cewa alaihi salatu wassalam ya ce idza ataytumul gha'it idan kuka zo ma bayan gida to kada ku fuskanci alqibla kada ku juya mata baya sai dai ku fuskanci gabas ko ku fuskanci yamma wato ga wanda suke ala samtil madina domin su gabas da yamma shine wato sabanin qibla kudu da arewa in suka kalli kudu sun fuskanci alqibla in suka kalli arewa sun juya ma alqibla baya saboda haka abinda zai sa wato su kada su saba ma wannan hani shine su juya su kalli gabas ko su juya su kalli yamma muku kaga kallon gabas da yamma din kallon gabas ko yamma shine fuskantar alqibla ko juya mata baya na'am
wal hadithu thani
saboda haka kaga masu zahiriya ba su rashin duban ma'ana kaga sai su ci karo anan malam Umar ashabuka eh wannan zai zo na'am
wal hadithu thani
hadisi na biyu
hadithu abdullahi ibn umar
hadithu abdullahi ibn umar
annahu qala
cewa yace
irtaqaitu ala dhari bayti ukhti hafsa
na hau kan soran gidan dakin kan soran dakin yar uwata hafsa
fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsugune yana biyan bukatarsa
ala labinatayni
akan tubala guda biyu
mustaqbil ash-sham
yana fuskantar sham
mustadbir al-qibla
yana juya ma al-qibla baya
fa dhahaba an-nasu fi hadaini al-hadithaini thalathata madhahib
to sai malamai suka tafi mazhaba guda uku akan waɗannan hadisai guda biyu madhaba ta farko
madhabul jam
madhabar tara ma'anar hadisan ya zamanto ma'anar su ta zo daya
والثاني
مذهب تبيو
مذهب الترجيح
مذهب الترجيح رنجاي ده اي حديثا اكن ديا
والثالث
نوكو كما
مذهب الرجوع الى البراءه الاصليه
مذهب ده تيكي تشيوا اكوما يزوا غا البراءه الاصليه
اذا وقعت
كودي واتو كوبتا دجا تبتر وان حكمشي kafin zuwan shari'a idza waqa'at ta'arud idan aka samu cin karo da juna wato idan aka samu cin karo da juna to menene bara'atul asliya sai abinda yake shine bara'atul asliya abinda yake shine asali to al-yaqin la yuzalu bishak muna da yaqini akan wannan ko muna shakka saboda ta'arudul ahadi to sai mu koma zuwa ga asali wanda yake shine al-bara'atul asliya
wa'ani bil bara'atul asliya
abinda nake nufi da al-bara'atul asliya dinnan rashin hukunci ya tunda muna me ai hukuncin fuskantar qibla ko rashin fuskantar ta to hadisi sun ci karo da juna al-asl shine kan cewa babu wannan hukunci sai mu koma zuwa gare shi shine kan cewa kawai babu wani hani akan wannan kamar yadda yake masaba ta biyu yajuzu al-istiqbal wal istidbar aslan na'am wanda ya tafi akan madhabar jam'i tsakanin ma'anonin hadisan
amala hadisi abi ayyub al-ansari ala sahari
sai ya dauki hadisin abu ayyub al-ansari akan sahara
wa haythu la sutra
da kuma inda babu wani abu da yake sutura yake suturce shi tsakanin sa da al-qibla
wa amala hadisi ibn umar
ala ya dauki hadisin abi abdullahi ibn umar akan sutura cewa inda yake yana qada'ul haja a waje da yake akwai sutura tsakanin sa da al-qibla
huwa madhhab malik
wannan shine madhhabar malik wa kadhalika ahmad
waman zama madhhabat tarjihi
wanda kuma ya dauki cewa shi madhhabarsa madhhabat tarjihi ce
rajjaha hadith abi ayyub
sai rinjayar da hadisin abi ayyub
waman zama madhhabat tarjihi
wanda kuma ya tafi ya dauki madhhabar rinjayar da daya hadisi akan dayan
rajjaha hadith abi ayyub
to sai rinjayar da hadisin abi ayyub al-ansari
li'annahu idza ta'arada hadithani,
domin idan hadisai guda biyu suka ci karo da juna,
ahaduma fi shar'un mawdu',
ɗayan su yazo da shari'a da ake ajiyewa,
wal akhar muwafiqun lil asl,
ɗayan kuma ya dace da wani asali,
allazi huwa 'adamul hukm,
shine rashin hukunci,
walam yu'lam al mutaqaddim minhuma,
kuma ba a san wanne ne magabaci ba daga cikin su wanne ne majinkirci,
wajaba an yusara ila al hadith al muthbit lishar'i,
al muthbit
lishar'i,
to wajibi ne a tafiya zuwa ga hadisi mai tabbatar da shari'anci,
yanahu kan wajaba al amal bi naqlihi min tariq al ujuli,
domin aiki ya wajaba ta hanyar riwayarsa ta hanyar adalai,
wa tarkuhu alladhi warada aidan min tariq al ujul,
kuma bar
yumkinu an yakuna dhalika qabla shar'i dhalika al hukm,
kuma barinsa wanda yazo shi ma yazo ta fuskar adalai ne, zai iya yiwuwa wannan yazo ne kafin zuwan shari'a da wannan hukunci, kuma zai iya zuwa bayan sa ne, dan haka bai halatta mu bar shari'a wadda aiki da ita ya wajaba ba da zato wanda ba umarce mu da mu shafe hukunci da shi ba,
illa law nuqila annahu kana ba'dahu,
a sai dai da a ce an noyito kan cewar wannan hukuncin barin sa din ya kasance bayan tabbatar hukunci ne,
fa inna dhununa allati tastanidu ilayha al-ahkam mahdudatun bi-shar'i,
domin wato hukunce da aka gina su akan zato, wato dalilai da aka gina su akan zato wanda hukuncin shari'a yake dogaro gare su ababan wato iyakan cewa ne da shari'a,
a'ali
ina nufi
allati tujibu raf'aha aw ijabaha,
wato wadda take wajabta a dauke hukuncin ko kuma a wajabta shi,
walaysat hiya ayya dhannin ittifaq,
ba wai kawai kowane zato ne da ya zamanto ya zo ta fuskar ittifaqi ba,
walidhalika yaqulu,
dan haka ne suke cewa
innal amala ma lam yujibu ma lam yujib bidhanni,
aiki ma lam yajib bidhann, idan dai bai tabbata ba bai wajaba ba da zato, ya ku innal amal ma lam yajib bidhann, aiki shine abin da yake bai wajaba ba bidhanni da zato,
wa innama wajaba bil asl al maqtu,
yana wajaba ne da asali dalili wanda yake an yi yaqini a kansa,
yuriduna bidhalik,
abin da suke nufi da wannan
ashar al maqtu bihi,
shari'a wadda take tazo da abin da yake yanke,
alladhi awjaba al amal bidhalika al naw'i min al dhann,
wanda ya wajabta yin aiki da wannan nau'i na zato,
wa hadhihi tariqa allati qulnaha,
wannan hanya wadda muka yi ambace ta,
ya tariqatu abi muhammad ibn hazm,
ita ce tafarkin abu muhammad ibn hazm al andalusi,
wa hiya tariqatun jayyida,
kuma hanya ce kyakkyawa,
mabniya ala usuli ahli al kalam al fiqh,
wadda aka gina ta a bisa ka'idodin na usul na wato ma'abuta ilmin usul al fiqh, al kalam al fiqh yana nufin usul al fiqh, wato al jadal al fiqh, na'am,
wa raji'un ila annahu la yartaji bi shakk
ma thabata bid dalil shar'i, shine yana koma ya zuwa kan cewar wato abinda ya tabbata da dalili na shari'a to ba a dauke shi da shakka, wato hukuncin wannan da yace idza atitumul ghaib fa tastaghfirul qibla wa la tastadbiruha, haga wannan hukunci ne ya tabbata, amma abinda yazo na aikin Abdullahi ibn Umar tayu yazo kafin wannan hukunci, tayu yazo bayan wannan hukunci, to kaga ba za a ce abinda ya tabbata da shari'a ya zamanto an kawar da shi da abinda yake ana shakka a kansa ba, sai a tsaya akan al-asl, maimakon wayancan da suka ce al-asl bara'atul asliya, shi kuma sai ce al-asl shine ma sabata bil hukm, na'am, amma wanda ya tafiya zuwa ga mazhabar komawa ya zuwa ga asali yayin da aka samu cin karo da juna, to ya gina shi ne akan cewa ita shakka tana sarayar da hukunci, tana sarrafar da hukunci, kuma take tana dauke shi, kamar babu hukunci ne,
wa mazhab Dawud al-Zahiri,
shine mazhab Dawud al-Zahiri,
lakin khalafahu Abu Muhammad,
sai dai Abu Muhammad ibn Hazm ya saba masa wannan ka'ida tare da cewa yana daga cikin mabiyansa, to ga jinan limaman da aka susu biyu sai take rubuta shi, na'am, qala al-qadi, al-qadi yace
hadha huwa alladhi ra'ayna an nuthbit ta'addisahu fi hadha al-kitab
wannan shine abin da muka gama tabbatar da shi a cikin wannan littafi daga cikin mas'aloli wanda muke zaton cewar wato suna gudana magudanar ka'idodi ita ce wadda aka yi furuci da su a cikin shari'a a cikin nusus na shari'a wato sama da haka yato na nufi mafiya yawan su suna rataya ne da abin da yake an yi furuci da shi ba mafhumi ba ko dai wato yana da rataya da shi ta fuskar kusanci
ko qariban min al-qarib
ko kusa da da abin da yake makusanci
idan zakarna li shay'in min hadha al-jinsi
idan muka tuno da wani abu na wannan jinsin wato irin wayannan masail din
abbatnahu fi hadha al-bab
to zamu mun tabbatar da shi a cikin wannan babin
wa akthar ma umwilat
awwaltu
awwaltu fi ma naqaltuhu
mafi yawan abin da na dogara a kansa a cikin abin da na ruwaito shi na wato danganta waɗannan mazhabobi ya zuwa ga ma'abutan su to kaga ma dogarar sa kitabul istizkar ya faɗin mauridin sa shine marji'in sa
wa ana kan abati liman waqa'a min zalika ala wahmin li
an yuslihahu ni kuma na halatta ga duk wanda ya tsaye wato ya tsaya akan wani wahami kuskure an gare ni a cikin wannan al'amari ya gyatta shi Allah shine mai mataimako kuma shine mai gaman katar shi yasa kaga aka wani wanda yayin wannan risala al-awham allati waqa alaiha ibn rushd fi bidayat al-mujtahid wani rubuta risala akan wannan mu ma da mun samu lokaci da haka mu kai haka mun dauko littafin kamata a ce kafin a yi ya zama to kan cewa an duba ne ya zama to an yi dan ya zabato an yi shine ainihin hidima ga wannan littafin kuma abinda malamin mu shi da yake ya karanta shi ba so daya ba so biyu ba a gaban mahaifinsa Sheikh Muhammad shine abinda muka rasa samu kenan mun so darasi biyu kawai muka yi sai ya fasa mana mu biyar muka zauna zai karanta mana shi sai darasi biyu da shi sai ya fasa amma zaka san cewar hakika an san wannan littafin to dan saboda irin wayannan masail din yanda zaka yi masa hidima din shine na farko tawfiqin mazahib din dan wani lokaci kamar yanda yace din kaga ga abin da ya madogararsa istidkar nan da fiqhun malikiyya ne dai daga cikin ma'akhid akan ibnu abdul bar shine wajen naqalin ijma yakan yi naqalin ijma ya masaloli wanda yake babu ijma'i to sannan kuma kowace mazhaba mafi kyawu ka ciro ka kawo abin da ke cikin mazhabar daga safan su shine adalci to wannan ba kowa ne yake da irin wannan ba cikin masu wato fiqhul muqaran in ba irin su ibnu taymiya ba wanda aka ce shi in yana nakalin mazhabar mutane ma malaman mazhabar ma suna koyon mazhabar tasu daga gare shi to kaga ba kowa ne yake da wannan ba amma yanzu dama ta yi ta hanyar bincike da gaskiya tun daga littafin in ga kayan aikin sai dai lokaci kullum ana hanya kuma babu app shi fikiyo yana da wahala a yi masa app na malam Mustafa na'am ya qadiyatu ayni yawanci tana zuwa ga hikayatul af'al ne hikayan wani aiki da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci sai za a ce qadiyatu ayni la umuma laha amma abinda yake zai zama to ba qadiyatu ayni ba shine kamar ya hukunci yawanci al ahadithul qawliya su ba qadayar al ahadithul fi'liya su ne waɗanda suke zama to qadayar qadiyatu ayni
wannan gaskiya
wannan ba zai yi karfi wajen raddin su abinda suke raddin sa da shi abinda Shaukani ya raddin sa da shi shine kaida da yake yawan amfani da ita cewa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam la yu'aridu qawluhu al-khasibina idan yayi umarni da yake bance mu al'umma sannan yayi aiki sabanin sa wannan bacin karo sai a dauki wannan aikin hususiyar sa ce shi abin da doka amma wannan kaidar ta malamai ba su yadda da shi ba bal istidlali akan wannan fi'lin ibnu umar shi kansa ibnu umar yayi istidlali da wannan akan nuna cewa halacci saboda haka idan yazo zai qada'ul haja sai sanya raƙumin sa a jihar kibla ya tsaya a bayan sa ya qada'ul haja na abin da ya fahimta kenan daga fi'lin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma muta'abbad bil qur'an muta'abbad bil shar'i saboda haka idan yayi wani abu sabanin umarnin da yayi na cikin shari'a sai a dauke shi akan cewa wannan yayi tafsisi ne na halin da da ya hana gaba ki da amma Shaukani yana yawan aiki yana yawan amfani da wannan kaida a cikin Nailul Awsar yana yawan amfani da ita kuma su imamul kuma su Sheikh Nasiruddin Albani duk sun bi shi akan wannan da Siddiq Hassan Khan amma mu abin nan jumhur ba sa tare da shi la zal ana kafa hujja da fi'lin annabi sallallahu alaihi wasallam ai tafsisin umum kuma gashi ma dai mazahib din nan haka suka dauka su malik su shafi'i duk sun yi tafsisi da wannan hadisi da imamu ahmad ba kuma shi kansa ibnu umar yayi tafsisi da wannan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu